الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا يمتشن رانا الخميس شاد يا جواتن ذو القعدة هجرا من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم shekara 1444 wanda ya muwafaka da 1 ga watan 6 shekara ta 2023 miladiya haihuwar annabi Isa dan Maryam alaihi salam. Zamu ci gaba da karatu a cikin wannan takarda mai albarka wanda aka rubuta domin bayani akan sanin wato mahimmancin sanin lokutan sallah. Wanda wannan darasi shi ne darasi na 4. Za mu tashi farkon shafi na 7. Mafhumu zilli zawal. Wato abinda za a fahimta daga lafazin zillu zawal. A cikin karatukan da muka yi a baya mun jita, mun ji wannan jumla, to shi yasa za a yi bayani a kanta, kuma cikin wasa'il, hanyoyin da ake bi don a tabbatar da cewa lokacin sallah ya shiga. A ambata a baya cewa akwai zillu zawal. To da yawa musamman limamai, wasu daga cikinsu da ladanai masu kiran sallah, da wasu ma masu karantarwa, ba su da cikakken sanin hakikanin abin da ake nufi da zillu zawal. In ma suna da masaniya, to ba za su iya bayanin ta yadda za su fitar da ita ba. To qala an-Nafarawi, al-Imam an-Nafarawi ya faɗa rahimahullahu ta'ala, yace wa yu'rafu az-zawalu, ana sanin zawali karkatawa rana, bi an yunsaba udun mustaqimun fi ardin mustawiyatin, yadda za a samu wani icce wanda yake daidaitacce, ba mai doro ko lankwasa ba, sai a kafa shi wato saman ƙasa, wadda ita ma ƙasar tana daidaitacciya, inda ba rafi ba kenan, ba tudu ba. Fa iza tanaha, wato misali ne zai baka in kana son ka gane yaya na zillu zawal take. Fa iza tanaha zillu fi nuqsan, idan inuwa ta tuke wajen raguwa, ma'ana ta kai ƙarshe wajen raguwa, ta daina raguwa, aw zahaba jumlatan, ko kuma inuwar gaba ɗaya ma ta gushe ka daina ganinta, summa shar'a fi ziyada, sannan inuwar ta shiga cikin ƙari, tana ƙaruwa, aw hadasa ba'da zahabihi, ko kuma ba inuwar gaba ɗaya, to amma daga baya sai ka duba kuma ka ganta, to fa hadha huwa waqtu zawal, wannan shine lokacin da rana ta yi zawali. To a wannan magana tashi abinda zamu fahimta shine ita zillu zawal din nan, kaga akwai lokacin da inuwar tana nan amma kawai raguwa take, to za a kai inda za ta daina raguwa kuma tana nan, wanda shi ake kira waqatul listiwa, kamar yadda za a ambata nan gaba. Kuma ita wannan inuwar da ta daina raguwa, to ita ake kira da zillu zawal. To da zaran ka sake ganin ta ƙaru, to shikenan rana ta yi zawali. To akwai lokacin da kuma za ka duba gaba ɗaya, tana raguwa, har a kai matakin da kwata-kwata ba ka ganinta. To da ka daina ganinta, waqtul listiwa kenan. To kaga dole sai mutum ya tantance inuwar ma akwai ta ko babu. To idan ka daina ganinta ba da jima ba, kuma za ka sake ganin ta fito a gabas. To wagga da ta fito ba zillu zawal ba ce. Gane? yawa a wannan yanayi babu zillu zawal kwata kwata wannan da kaga ta fito daga baya an same ta to sabuwar inuwa ce yanzu kawai rana ta riga ta karkata lokacin azhari yayi to tunna yana da kyau mutun ya fahimci wannan wa zalika li anna shamsa anna farawi yace domin ita rana idza tala'at in ta fito yazharu li kulli shakhsin zillun to duk wani abu mai jiki in rana ta fito zaka ga inuwa ta bayyana gare shi ba ma sai mutum ba duk abin da ashakhis kana ya taba shi ka ji shi da zati ka ji shi da jiki gini ne bishiya ne dan adam ne dabba ne ko ma me rana na fituwa zaka ga inuwa fi janibil magharibi inuwa ta fito a bangaren yamma to wa kullama irtafa'at duk lokacin da rana ta dago sama yanqusu sai kaga inuwar yana raguwa wa idza wasalat idan rana ta kai ga wasta sama'i tsakiyar sama to wahiya halatul listiwa wannan shine hali na daidaitar rana to wa qafa anin nuqsan muddatan min az-zamani to wannan lokaci inuwa din zaka ga ya tsaya tsaf ya daina raguwa muddatan wani dan lokaci takaitacce min az-zamani na zamani shi malamai ba su yi tahdidin sa ba ya danganta daga lokaci wani lokacin akan dan ja tsawo wani lokaci kuma cikin kankanin lokaci to wannan magana ka duba intaha al-fawakihud dawani al-juz'ul awwal shafi na 452 zaka samu wannan magana to ga ta'liqi zai biyo baya yanzu mun fahimci me ye zillu zawal ko kuma ya ake a gane ta sannan mun je wani lokaci ana iya samun ta wani lokaci kuma ana mi to shi yasa zamu shigo da wannan tambihun kade yatawahamu ba'dun nasi zai iya yiwa wasu mutane su yi wahamin anna zillu zawal su dauki cewa zillu zawal mawjudun wai samamme ne fi kulli waqtin kowane lokaci wa fi kulli waqtin a cikin kowane lokaci wa fi kulli makanin samamme ne a kowane bagire to duk dalibi ko malami ko ladanin da yayi tunanin haka to hadha wahamun batilun wannan wahami ne batacce tunane ne batacce zato ne batacce id saboda annahu shi zillu zawali yakhtalifu yana sabawa bi ikhtilafil buldan da sabawar garuruwa kada yakunu mawjudan fi kulli yawmin fi ba'dil buldan zai iya ya zama samamme a cikin kowane yini a sashen garuruwa sai zan su koyo shi suna da mi zillu zawal yawa kamar kasashen Saudiya zaka samu garuruwan da a haka wa yakunu taratan fi ba'd al-ayyam wani lokacin kuma a wasu kwanaki a samu zillu zawal wa yu'damu fi ba'dha a wasu kwanakin kuma a neme shi a rasa kamar munan yankin to yana da kyau kowa ya san da haka idan akwai masu wannan tunani da yaje ya bude risala malami ne karanta mai to sai ka kullun ka ganshi da dan iccen shi yana toka to za a yi bayani lokacin da zaka yi wannan da lokacin da babu li anna zalika li ajali zalika to dalilin haka na cewa akwai lokacin da ake samun zillu zawal akwai lokacin da ake rasa ta akharaja ulama'ul hay'ati wal falak sai malamai masana ilimin hay'a wal falak suka fitar da hisaba dukhulil awqat lisafi na shigar lokuta musamman ita azhar fi kulli zamanin kowane zamani an samu mujtahidai a wannan fanni masana ainihin abin da ya shafi tafiyar rana da wata da taurari su ake kira malaman falak to sukan fitar da wato hisabin yadda zawali yake qadiman adawa hadisan da yanzu wa bayyanu taqawimahu kuma suka bayyana da kalandar sa bishuhuril ajamiya da watanni na bobayi bobayen watanni yawa shi zillu zawal ana fitar da shi ne da watanni wadanda ba na larabci ba an gane ko watannin turawa ko kuma wasu jama'a na daban to da watannin su ake amfani da shi saboda haka baka fitar da hisabi na zillu zawal ko lokutan sallah da ainihin watannin musulunci kamar al-muharram da sauransu an tsariƙil hisabi ta hanyar wato lisafi war ramzi da kuma ishara a kawo maka harafi sai a ce maka abin da yake nufi ko a kawo maka jumla sai a ce maka kaza take nufi to wa awwalu man akhraja farkon malamin da ya fara fitar da aqdama zillu zawal tako da ake aunawa na fitar da zillu zawal fi hadhihi albiladi a cikin wannan garuruwa namu na Hausa shine ash-shaykhu Usman ibn Fodway Shehu Usman shine ya fara tun shekara 200 da suka wuce shine farkon wanda ya fara tsayawa ya fitar da yadda zillu zawal yake a wannan yanki namu rahimahullahu ta'ala kuma da shi ake aiki har ma sauran kasashe makwabta namu to wa kana al'amalu qabla zalika shi Shehu Usman kamin yayi wannan aikin to abinda ake aiki da shi ala hisabi Sheikh Abi Maqra'in ana aiki ne kan lisafin wani malami da ake kira Abu Maqra'in malami ne masani akan sha'anin tafiyar rana da taurari da wata wanda aka yi shi a ainihin wato kasashen abin nan Morocco da sauransu ci aka yi shi kuma da dadde ne ya jima sosai to ko da Shehu Usman ya zo malaman kasan nan da hisabin shi suke aiki sai Shehu Usman ya tsaya ya dube wannan aiki na Abu Maqra'in sai ga akwai kuskure a ciki ba shi yayi kuskure ba a'a aikin nashi bai aiki da wannan yanki namu an gane hisabin sa ya takaita ne a iya wasu yankuna wasu kasashe kaga mu kenan tamu kasa tana buƙatar a tsaya a fitar mata da nata sabo ko to wata wahama ba'dun nasi a wannan lokaci sai sashin mutane suka yi wahamin annahu musta'malun abadan la yataghayyaru cewa wancan hisabi na Abu Maqra'in shi za a ci gaba da aiki da shi har abada kuma ba zai canza ba wa bayyana Sheikh Usman sai Sheikh Usman ibn Fodway ya bayyana annahu wahmun wa batilun cewa tunane ne batacce idan yana malami to ba shike nuna tunda ya kawo tsaya za a yi a duba ya dace da yankin mu ko bai dace ba to da yagga haka sai Sheikh Usman ya rubutu zakara zalika fi kitabihi ya ambaci cewa dogaro ga aikin Abu Maqra'in a wannan kasa tamu almusamma bi hisnul awha afhami hisnul afhami min jiyushil awham sunan littafin kenan in ka duba shafi na 118 zuwa shafi na 119 ga magana da yayi shi Shehu Usman yace wa min tilkal awhami daga cikin wato zace-zace da wasu ka dauka a matsayin addini i'tiqadu ba'dihim udurcewa sashen mazauna ƙasa Hausa fi dukhuli awqati salah cikin shigar lokacin sallah ala hisabi Abi Maqra'in cewa za a dogara ne ga lisafi na Abu Maqra'in fi qawlihi mi Abu Maqra'in yace a cikin maganar sa shi ga hisabin da yayi da nashi ramzi an ganshi ko tazhu jaba abadahu hayyun shi ramzin da ya amfani da shi kenan To za mu zo mu yi tahlilin jumlar. Mu'taqidan anna zalika 'amun fi jami'il buldan. Wai sai kudurta cewa wannan hisabi na Abu Makara'in ya game dukkanin garuruwa wa jami'il azmani da dukkanin zamanna lokuta. Wa hadha aidan batilun. To wannan abu ne wanda yake batacce wa wahamun. Kuma wahami ne na kuskure. Alal ijma'i bisa ga ijma'in malamai. To idan mun ka bibiye wannan hisabi na shi Abu Makara'in, an gane wannan ramzi da ya kawo tazhu jaba abadahu hayyun, zamu ga akwai ba'un, akwai zayun, akwai ha'un, akwai jimun, akwai ba'un, akwai alif, sannan akwai alif hawaye hamza kenan, akwai ba'un, akwai dalun, akwai ha'un, sannan akwai ha'un kuma sannan ya harufa goma sha biyu. To shi kowane wata a wurin shi a wannan hisabi nashi akwai zillul zawal. Kowane wata akwai zillul zawal cikin watannin nan guda goma sha biyu. To shine Sheikh Usmanu sai ya duba sai ya ga mu kuma ƙasar nan da muke rayuwa. Kamin ma shi Sheikh Usmanu wasu sun yi rubutu suka ce ai wannan aiki da Abu Makara'in yayi akwai ƙasashen da baya aiki. Daga cikin su akwai Masar bai aiki Misra. Akwai Sham bai aiki Sham. Akwai Hijaz ƙasashen Saudiya bai aiki can. Akwai Yaman bai aiki Yaman. Akwai Hindu India baya aiki can. A Sudan ƙasashen Sudan Afrika kawai yana aiki ne wuraren su Marrakesh da sauransu. Daga cikin wanda ya faɗi haka akwai wani malami da ake kira Abdurrahman At-Tajuri. Shi Sheikh Usman ya kawo maganarsa a cikin wancan littafi nashi. Hisnul Afham. To ya kawo wannan magana ta shi. To kaga ƙasashe manya wanda wannan aiki nashi bai ma aiki. Wannan hisabi nashi. To sai Sheikh Usman ya duba ya ga akwai watanni ma har kusan biyar waɗanda mu ba mu da zillul zawal a cikinsu. To kaga kenan in mun ce za mu dinga aiki da nashi lissafi kaga akwai kuskure. To wannan ba'un da ya ce taz ba'in nan a tana nuni ne zuwa ga tara. Alisafi ishara ne zuwa ga tara. Bi ma'ana idan Januwari ya shiga a hisabin Abu Makara'in to sai an samu takin kafa tara. An gani? Na inuwa sannan azhar ta yi tun daga farkon Januwari har zuwa ƙarshen sa. Sannan zayun zaɗin nan ita kuma tana nuni ne akan takon kafa bakwai a cikin February kenan wata na biyu. Sannan alha'u wannan ha'un ita kuma tana nuni ne zuwa ga biyar kenan sai an samu takin kafa biyar a cikin watan Maris March kenan. Sannan ja an gane ko jabadin nan to ita kuma tana nuni ja a hisabi tana nuni zuwa ga uku kenan sai an samu takon kafa uku bayan zawalin rana a cikin watan April. Sannan azhar ta yi. An fahimta ko? Sannan ba da yace ba wannan ba ta dullu ala al-ithnain al-hisabi ba biyu ce. To a cikin watan May a hisabin shi sai an samu takon kafa guda biyu sannan azhar ta yi. Sannan alif din nan ta farko ta kuma tana nuni akan daya. To a cikin watan June to sai an samu takon kafa daya in dai aka samu shikenan azhar ta riga ta yi. Haka alif ta biyu ita ma tana nuni akan daya a cikin watan July. Kenan da June da July a hisabin Abu Makara'in takon kafa ɗaya ake nema bayan zawalin rana. Sannan harafi na gaba ba'un abadahu ko ita kuma ba'un tana nuni akan tako biyu a cikin watan 8 shine watan August. Eh in watan August ya kama sai an samu takun kafa biyu sannan azhar ta yi sannan dalun ko ita kuma tana nuni akan hudu a ilimin hisabi ita kuma sai an samu takun kafa hudu a watan September sannan azhar ta yi sannan ha'un ita kuma tana nuni akan biyar kamar yadda ya gabata a baya a cikin watan October sai an samu takun kafa biyar sannan azhar ta yi sannan alha'u ita kuma tana nuni zuwa ga takwas sai an samu takun kafa takwas a watan November sannan azhar ta yi sai harafi na ƙarshe ya'un ita kuma tana nuni akan goma sai an samu takun kafa goma sannan azhar ta yi kaga wala Allah ino kamata hi ka tsawo kila to wannan shine hisabin Abu Makarain wanda Sheikh Usman yazo yace ba a dogara gare shi saboda ba kowane yanki yake aiki ba yana aiki ne iya yankin Marrakesh da sauransu to kaga tunda ya roshe wannan kaga sai ya kawo nashi ko to summa akhraja Sheikh Usman ibn Fodway al-Hisab bil-Ramz sai Sheikh Usman ya fidda nashi lisafi ta hanyar ramzi fi dukhul al-awqati fi zamanihi a cikin shigar lokutan azhar ko lokacin azhar a zamanin sa wa nazamahu Sheikh ibn Ishaq at-Tawradi fi baitin wahid to ibn Ishaq sai ya dauki wannan ramzi na Sheikh Usman sai ya waƙe shi a baiti daya saboda ya maka sauki ko to shine hajab wa ba'du khamsatun tan'adimu wa ba'daha bajdahu hadha yu'lamu to ramzin Sheikh Usman hajab bajdahu to sai shi a Sheikh Ibn Ishaq wanda mun karanta littafin sa Sulamul Hudat sai ya dauki kalmomin sai ya mayar da su waƙe saboda idan da ka haddace baitin ko yaushe kana iya tunawa da shi ko to ya fara da harafin ha ko to a hisabin mu dan hisabin kala-kala ne akwai na magharib din ma akwai na Morocco da sauran wurare shi karan kansa hisabin formulolin akwai yadda kowa ya ba nashi to wannan ha mu a hisabin da muke amfani da shi anan ishara ce zuwa ga biyar kinan watan January ya kama to sai an samu takun kafa biyar na inuwa sannan azhar ta yi an gane ko sannan ja idan watan February yazo sai an samu takun kafa uku domin ja ishara ce zuwa ga uku yawa da an samu takun kafa uku na inuwa azhar ta yi sannan ba ita kuma tana ishara zuwa ga biyu idan watan March ya kama watan uku to da an samu takin kafa biyu na inuwa to azhar yayi azhar tayi to sai mala yace wa ba'du bayan wayannan watannin guda uku khamsatun akwai watanni biyar tan adimu su gaba ɗaya ba su da zillul zawal ba su da kaga tun daga April May June July August wannan guda biyar din duk ba su da su kawai da an duba an ga rana ta gurgusa daga tsakiya kawai za a yi kira babu zillul zawal an fahimta ko yawa kamar yanzu kaga muna watan muna June yanzu kaga ba da zillul zawal da ka duba dai kaga rana ta gurgusa daga tsakiya to je dai kai kira an sauke maka to wa ba'daha bayan wayannan biyar su kuma bajdahu akwai ramzin bajdahu to dama mun ce April bayada ko May bayada June bayada July bayada August bayada sai September kenan ko to shi kuma in ya kama shike da ba ba kuma ramzi ne na biyu da zara aka shiga September to da an samu taki biyu na inuwa na kafa azhar tayi azhar ta riga tayi sai ja ita kuma ishara ce zuwa uku ko yawa daga September sai October to shi kuma da zara October ya kama da zara aka samu inu takin inuwa taki uku na inuwa to azhar ta riga tayi sai da ita kuma ishara zuwa ga November watan 11 kenan ko ko ba shine watan shine watan 11 ko to idan aka sabe shi idan aka sami da da ita kuma ishara ce zuwa ga hudu ishara ce zuwa ga hudu to sai an samu takon kafa hudu na inuwa a cikin watan November watan 11 sannan azhar ta yi sannan ha ita kuma ramzi ne zuwa ga biyar kamar yadda mun ka gabatar a farko yawa a wannan lissafi na Sheikh Usman ha biyar ce amma ga na Abu Maqra'in takwas ne to shi kuma idan watan December ya shigo watan ƙarshe na 12 kenan ko sai an samu takon kafa biyar na inuwa to sannan rana ta yi zawali sannan ya halatta a yi kiran sallan azhar to wannan shine hisabin da Sheikh Usman rahimahullahu ta'ala ya fitar ina ba ta ran gani kenan wata bakwai ko wata bakwai su adda zillul zawal ko ba haka bane can ga uku nan ga hudu nawa kenan bakwai kenan ko ba haka ba biyar su ne cikon 12 su kuma ba su da zillul zawal to sai mu takaita saboda wayannan sun tada sauti wani sati in muka zo insha Allah sai mu karkare takardar binda muka fada ya zama daidai Allah ya sa masa albarka uskure kuma Allah shi yafi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh